الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وديعتها تبتغى الله تبارك وتعالى لبكم من جنيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 28 ga watan Shawwal shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 1 ga watan 8 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka samu gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafin mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikhul Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi ne yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Wai tambayar ɗan uwa haka ne, cewa duk wanda ya sha giya a nan duniya ko ya tuba, ba zai sha giya ta aljanna a gobe kiyama? Kwarai haka ne, hadisi ne wanda yake ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake tabbatar da cewa duk wanda ya sha giya a nan duniya ko ya tuba, to Allah ya haramta masa giya ta aljanna. An gane ko? Ko ya tuba, Allah ya haramta masa giya ta aljanna. To don haka wannan yana nuna mana wato munin giya da girman hadarinta, wanda giya ta aljanna tana ɗaya daga cikin kayan ni'ima wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tanada ma mu'minai, kamar yanda ya zanu mana a can cikin suratu Muhammad, ko mu ce suratu Kitab. Ubangiji ta'ala na faɗa, mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladhatin lish-sharibin wa anharun min asalin musaffa. Al-aya. Ash-shahid, Ubangiji ta'ala ya ce, wa anharun min khamrin ladhatin lish-sharibin. A aljanna akwai wasu ƙoramu wanda Allah ya tanada ma mu'minai waɗanda suka tsara dokokinsa. Akwai ƙoramu waɗanda suke da giya, sai ya ce ladhatin, giya wadda take mai daɗi. An gane ko? Wadda ta kai matuƙa, wato a wajen daɗi wanda yake na ɗanɗano, sai ya ce ladhatin lish-sharibin, mai daɗi ga masu sha. Haka can idan ka koma cikin wato suratul waqi'a, cikin suratul safat, Ubangiji ta'ala ya ambata giya ta aljanna. Giya ta aljanna ba ta sanya maye, kuma ba ta sanya ciwon kai, kamar yadda ya ce, la fiha qawlun wa lahum anha yuzifun. Ubangiji ta'ala ya ce, babu qawlun, wani ciwon kai, kuma ba maganar 'yan aljanna in sun sha giya su yi maye. Kamar yadda can ya ce, la yusaddauna anha wa lahum wakicha wa la yuzifun, wato ba a sanya musu wani raɗaɗi na ciwon kai a sababin shan wannan giya, kuma Ubangiji ta'ala ya ce ba sa maye. dan haka wannan yana nuna mana girman hadarin giya ko da mutun ya tuba to Allah ya haramta masa shin giya ta aljanna wannan haka ne hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wani abu na jin dadi na daban amma dai wannan giya Allah ya haramta masa na'am yo aikin akwai kafara da aka ambata a shari'a akan aikin a takaice dai tambayar ka mutum ne yayi rantsuwa akan wani aiki na sako cewa daga yau ya dena shedani ya rinjaye shi ya aikata wannan aiki idan ya aikata to ya tabbata cewa abu biyu suke kai shi abu na farko shine kafara an gane ku akan wannan aiki da yayi rantsuwa cewa ba zai koma aikatawa kuma ya aikata to wannan ya tabbata akwai kafara akan shi imma wato farko dai shine yantar da bawa mumini idan bai samu ba damar da zai yanta bawa mumini to sai ya zaba ɗaya daga cikin abubuwa guda uku shine ciyar da miskini goma ko tufatar da su idan bai samu wannan sannan kuma sai ya yi azumi uku idan bai samu ba damar ciyar da miskini goma ko tufatar da su sai ya yi azumi uku wannan uku na farko yanta bawa ko ciyar da miskini goma ko tufatar da su zabi ne Ubangiji subhanahu wata'ala ya bamu in ɗaya daga cikin ukun bai samu ba sai mu dawo mataki na hudu shine yin azumi uku kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul ma'ida la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ بِهِ أَحَدَكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ زي شي فمن لم يجد فعليه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام duk wanda bai samu ɗaya daga cikin wannan uku in ma ɗan tabawa ko ciyar da miskini goma ko tufatar da su to na kan shi yin azumi uku dan haka abu na farko wanda yake kansa shine yin kafara abu na biyu wanda ya zama wajibi a kansa shine sake jaddada tuba ga Ubangiji shi subhanahu wata'ala ya tuba daga wannan aiki na sako in so goma yayi rantsuwa akan wani aiki na sako cewa daga yau ya daina in shaytani ya rinjaye shi ya aikata ya tabbata sai yayi kafara kuma dole sai ya sake tuba an gane ku maganar cewa in ka tuba so daya kai so biyu kai so uku ba a karban tuban ka tuban mazuru ne wannan babu dade in so dubu bawa ya aikata aiki na zunubi in ya tuba ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala Allah zai karbe shi alƙawari ne Ubangiji ta'ala ya duk wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa matukar ya cika sharuɗa na tuba na'am wai kamar misali idan za a gina rijiya akan ce sai an kirawo wani domin wani ya san inda idan ruwa yake to in ya kasance ta hanyar wata alama ce wadda shi yake amfani da ita menene da zaran Allah ya masa baiwa in ya ga tasawuri yana iya cewa wannan ƙasa mai yiwuwa za a samu ruwa akwai wanda Allah yake musu baiwa game da sanin yanayin ƙasa an gane ku in ya kasance ta hanyar wannan baiwa da Allah ya masa ta sanin ƙasa cewa in dai kaga ƙasa wuri kaza kawai shi ya ƙure akan wannan cewa insha Allah idan aka gina rijiya za a samu ruwa wannan ba laifi ana iya amfani da maganarsa yana iya dacewa kuma yana iya kuskurewa amma in ta hanyar wani saddabaru ne to wannan kuma kwata-kwata baya halatta an gane ku sai dai misali kamar misali wani na'ura da za a sanya a leka cikin ƙasa a gano cewa akwai ruwa a gun ko babu ruwa to wannan duka babu matsala domin akwai sababi shine halajin da aka dauka. Amma in ta hanyar wasu abubuwa ne na surkulla wannan kwata-kwata baya halatta haramu domin bincike ne a cikin ilimin gaibi. Amma in ta hanyar kwarewa ne yau da gobe, kamar yanzu misali akwai masana, kamar misali manoma, wanda wani manomin daga ya kalli kasa ta yanki kaza yakan iya cewa kasa ta wuri kaza in an shuka irin nau'i kaza zai iya fitowa, ba komai ba ko ya sanya haka kwarewa yau da gobe. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama bayani akan muqaddimar wannan littafi na Bulughul Maram, wanda malam ya yi muqaddima ko mu ce shimfiɗa, wanda a cikin shimfiɗar ya bayyana mana matsayin wannan littafi, kamar yadda ya mana bayanin cewa littafi ne wanda yake taƙaitacce, wanda ya ƙunshi tushe na dalilai na hadisai, hadisan da suka shafi hukunce-hukunce na shari'a. Mana yake bayanin cewa wannan littafi ya yi ƙoƙarin tace shi, tacewa wadda ta kai matuƙa, ba dan komai ba, dan wanda ya yi ƙoƙari ya haddace wannan littafi, wato ya zamantu ya fifita tsakankanin sa'anninsa, ma'ana ya fifici sa'anninsa. Malam ya ci gaba da bayanin cewa ɗalibi wanda yake farkon fara karatu, malam ya ce wannan littafi zai taimaka masa a kan sanin dalilai na dukkan wasu matsaloli waɗanda suke na addini, ma'ana matsalolin da suka shafi hukunce-hukuncen shari'a. Sai ya ce amma wala yastaghni an qurra'ibul muntahi, mai kwaɗan ilimi, mai ƙoƙarin kai matuƙa, to ba zai wadatu da wannan littafi ba. An gane ko? Amma in dai ƙaramin ɗalibi ne wanda yake farkon fara karatu, to wannan littafi zai taimaka masa a kan sanin dalilai na hukunce-hukunce. Malam ya yi bayanin cewa a ƙarshen kowane hadisi, malam ya ce na bayyana wanda ya fitar da wannan hadisi daga cikin shuwagabanni, ma'ana malaman hadisi, ba dan komai ba ma, malam ya ce domin nihin yin gargadi ga al'umma. An gane ko? Danna yi gargadi ga al'umma cewa duk lokacin da aka zo maka da hadisi, to kai ƙoƙarin sanin wane ne ya fitar da wannan hadisi daga cikin malaman hadisi, dan in an tashi neman shi a san inda za a nemi hadisi, kuma a yi ƙoƙarin sanin shin hadisin ya inganta ko bai inganta ba. Don haka malam, don cikar nasiha ga al'umma, malam ya yi ƙoƙarin bayyana mana darajar galibin hadisan da ya zo, zai bayyana mana hadisin ya inganta ko bai inganta ba. To malam ya zo da istilahinsa, ya mana bayanin cewa idan na ce rawahu saba'a, mi malam yake ni idan ya ce rawahu saba'a ko kuma akhrajahu saba'a, idan ya ce as-saba'a farko al-Bukhari wa Muslim, Bukhari da Muslim, an gane ku? Ko kuma ka fara da al-Imam Ahmad kenan ta bangaren shekaru, ba bangaren ingancin littafi ba. Yanayin ya ce akhrajahu saba'a, yana nihi al-Imamu Ahmad a cikin littafinsa al-Musnad, sannan al-Imamu al-Bukhari a cikin ingantaccen littafinsa, sannan Muslim ibn al-Hajjaj a cikin ingantaccen littafinsa, sannan kuma wato ashabu sunan al-arba'a, al-Imamu Abu Dawud a cikin as-sunan, sannan al-Imamu Tirmidhi a cikin littafinsa al-Jami, ko mu ce as-sunan, sannan al-Imam an-Nasa'i a cikin littafinsa, sannan kuma wato Ibn Majah. Kenan idan yace akhrajahu saba'a, sai mu dau waɗannan malamai guda bakwai, Ahmad da Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah. to idan yace akhrajahu sitta ko yace rawahu sitta wa za mu fitar daga cikin waɗannan bakwai kin al-Imam Ahmad sai mu fitar da Ahmad kenan sai mu dau Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah to idan yace akhrajahu al-khamsa waɗanne za mu fitar a cikin bakwai kin a idan yace rawahu al-khamsa sai mu fitar da Bukhari da Muslim kenan sai mu dau na farkon shine al-Imam Ahmad sannan kuma sai mu dau hudu na karshe kenan sai mu fitar da al-Bukhari da Muslim idan yace akhrajahu al-khamsa kenan al-Imam Ahmad wa ashabu sunan al-arba'a to idan yace akhrajahu al-arba'a ko rawahu al-arba'a wa za mu fitar daga cikin bakwai kin sai mu fitar da ɗaya na farko da ɗaya na ƙarshe an gane ko sai mu dau hudu na tsakiya sai mu dau hudu na tsakiya sai mu dau sai mu fitar da wato uku na farko za mu fitar da su idan yace akhrajahu al-arba'a ko yace rawahu al-arba'a kenan sai mu fitar da wato uku na farko sai mu dau hudu na ƙarshe uku na farko shine al-Imam Ahmad da Bukhari da Muslim an gane ko kenan in yace akhrajahu al-arba'a abu ne mai sauki sai ka fitar da uku na farko ka dau hudu na ƙarshe kenan sai ka fitar da Ahmad da Bukhari da Muslim to idan yace akhrajahu al-thalatha ko rawahu al-thalatha ya zamu yi sai mu fitar da wato uku na farko sannan da ɗaya na ƙarshe uku na farko kenan Ahmad da Bukhari da Muslim sannan sai mu fitar da ɗaya na ƙarshe shine Ibn Majah sai mu dau waɗannan uku na tsakiya kenan Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i to idan malam yace ko yace muttafaqun alayhi abu ne sananne kenan al-Bukhari wa Muslim ai ittafaqa ala sihhatihi to shine sai malam ya fada sai yace wa qadilla azkuru ma aguma ghayruhuma malam yace wani lokaci yace bana ambata wani tare da su kawai nakan takaita akan rawahu al-Bukhari wa Muslim sai yace wa ma ada zalika fa huwa mubayyan mubayyan duk abinda ba haka ba ba abinda na ambata anan baya malam yace to zan bayyana shi zan fito da shi fili an gane ku kamar misali in al-Imam Malik ne ko al-Imam al-Baihaqi da sauran malaman hadisi kenan zai bayyana shi yanzu zamu tashi littafi na farko قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب المياه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الهل ميتة أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد ما لم الله يجيك أنسى نفأ كتاب الطهارة معنى وأن للتافيني وأن في بياني كما دفكم شوفكم شنزركي لفظين كتاب خبرنينا مبتدا وأن يكي مهذوف والتقدير هذا كتاب الطهارة هذا كتاب الطهارة وان للتافيني وان لكي بياني جمالك كنشف كنشان ذلك لفظ الكتاب على روشي انشرو شنيدك الكتب اذا اكتي الكتب شيني الضم ضم الشيء إلى الشيء وكما ضم شيء إلى الشيء هذا وانا أبو إزوا وانا أبو أغاني أبو دو هكا لا رباوا سكم فدا قبدوكو سكي چه مسا كاتب idan aka ce baduku mai sana'ar fata kenan, kamar misali masu yin takalma, me yasa baduku ake ce masa katib? Saboda yana hada fata da fata ya dinki, shine mai makama yake fada a cikin makamarsa, wa katibina wa ma khaffat anamiluhum harfan wa la qara'u ma khuffa fil kutubi. Yace wa katibina, yace da idona naga wasu marubuta, wa ma khaffat anamiluhum harfan, yace ya tsarsu, yace da dai bata taba rubuta daidai da harafi, wala qara'u ma khuffa fil kutubi, yace duk abinda aka rubuta a cikin littattafai yace basu taba karantawa ba, kuma marubuta ne. A ce ma mutum katib alhali bai taba rubuta daidai da harafi ɗaya kuma bai iya karantawa ba, me yake nihi wa katibi ne? Yana nihi budukai, an gane ko? To don haka in aka ce katib shine baduku, domin yana hada fata da fata ya dinki, don haka asalin kalimar kenan a larabci shine al-katbu, kenan hada wani abu zuwa wani abu. To don haka tanan aka ciro sunan al-kitab littafi, me yasa? Saboda littafi ya kunshi harfa da kalimomi da jumloli, don haka in aka ce al-kitab ne ake nihi al-maktub, kenan abun rubutu, abun da aka rubutu a cikinsa, domin an hada harfa da kalimomi wato da jumloli. A yaran malamai idan aka ce al-kitab suka ce ma kubba alal kirdasi li iblagil ghaib, abinda aka rubuta akan takadda ko abinda zai tsaya matsayin takadda kamar dutse ko fata ko wani kashi ko wani icci, li iblagil ghairi, domin isar ma wani, duk abinda aka rubuta a jikin takadda ko abinda yake kama da takadda dan a isar ma wani shi ma ya karanta, wannan shine ake kira da alkitab. Ko kuma ka ce ma hubba alal kirqasi li hifzihi anin nisya, abinda aka rubuta a jikin takadda ko abinda zai tsaya matsayinta domin a kiyaye shi game da mantuwa, saboda fa'idar rubutu daga cikin fa'idodinsa shine maganin mantuwa, an gane ku? Maganin mantuwa, don haka wato abinda aka rubuta shine zai tabbata, amma duk abinda aka haddace to inda ba a bincikensa, ba a muraji'arsa, zuwa wani lokaci za ka ji babu shi, babu alamarsa. Don haka wani malami yake cewa wato duk abinda ka ji an faɗa duk kokari ka rubuta shi. Wato shine yake cewa al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibadil wasika wa min al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tafukkaha bayna al-khalaiqi qalika. Yace al-ilmu saydun, yace shi ilimi wato farauta ne, sai ya ce wal kitabatu qaidu, rubutu shine da baibayinsa. Misali yanzu idan mutum ya je ya farauto barewa haka kawai zai sake ta, kokari zai yi ya sa wata igiya ya daure ta, to ya ce wa al-ilmu saydun, shi ilimi farauta ce. Sai ya ce wal kitabatu qaidu, wato rubutu shine da baibayinsa. Sai ya ce qayyid suyudaka bil hibadil wasika, ki kokari wato ka dabaibaye duk abin da ka horauce da igiya wadda take amintacciya, wadda ba za ta cire ba. Sai ya ce wa min al-hamaqati, yana daga wauta, an tasida ghazalatan, wato da zaka farauce barewa, wata fukkaha bainal khalaiqi qalika, ka sake ta tana yawo a cikin jama'a, duk wanda ya kama kuma ta zama tashi. To dan haka kenan shi ainihi da ake rubuta abu wato dan a kiyaye shi game da mantuwa. Dan haka malaman suke fada ma kutiba qarra wa ma kufiba farra, duk abinda aka rubuta shine zai tabbata, amma abinda aka haddace gujewa yake wani lokaci, zaka lalima ka ji babu shi. To dan haka malamai suka ce in aka ce alkitab, wato suka ce ma khuffa ala alqirtas li hifzihi anil nisyan, abinda aka rubuta akan takarda ko abinda yake kama da ita domin a kiyaye shi game da mantuwa. To shine malam yace kitabu fahara, wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukuncen tsarki. Lafazin al-fahara a larabci shine an-nazafatu wan-nazahatu anil akbar al-hissiyya wal-ma'nawiyya, wato tsabta da nisanta kai game da duk wata kazanta da duk wani datti wanda yake al-hissiyya ko kuma al-ma'nawiyya. Domin ita kazanta kala biyu ce, akwai hissiya. Idan aka ce abu wanda yake hissi, abinda zaka iya gani da idanka, ko zaka iya dafawa da hannunka, ko zaka iya shakar shi da hancinka, ko kuma zaka iya dandana shi da harshenka, ko kuma zaka iya jinsa da kunnenka, wannan shine ake kira da alhissi. Don haka waɗannan gabbai ake kiransu alhawasul khams. An gane ku? Kenan allamsu, shafa, washamu da shaka, wasamu da ji, wazauku da dandano, sannan kuma wato wannabru da kallo abinda zaka iya gani, wannan su ne ake kiransu alhawasul khams. To dan haka misali idan muka dauki bawali ko bayan gari, shin najasa ce ko ba najasa bane? Najasa ce. Najasa ce hissiya ko kuma ma'anawiya? Najasa ce hissiya, saboda da ido muna da ikon da zamu gani, sannan kuma da hancin mu zamu iya shakar wannan wari. An gane ku? Sannan akwai najasa wadda take ma'anawiya, a ma'anance. Najasa wadda take a ma'anance shine dattin da yake kasancewa a cikin zuciyar bawa. Misali in ka dauki shirka da kafirci da bid'a da keta da hasada da girman kai da jiji da kai da riya da jiyarwa da sauransu, wannan dukkan su kasanta ne, datti ne. Ina ne mahallin su? Zuciya. Yanzu in aka ce ka nuna girman kai, zaka iya nuna shi? Ko aka ce nuna mana kafirci, ba zaka iya nuna shi ba. Alhali ko najasa ce, kenan najasa ce wadda take ma'anawiya. Don haka Ubangiji Ta'ala ya faɗa, ya ayyuhal ladhina amanu innamal mushrikuna najas. Ubangiji Ta'ala ya ce, ya ku mu'minai, ku tabbata cewa mushrikai kazanta ne, najasa ne. Yanzu misali idan ka gaisa da kafiri, za mu ce ka dafa najasa sai ka wanke hannunka? Kaga kenan Allah ya ce mana kafiri najasa ne. Kenan abinda ake nihi najasa ce a ma'anance. Me yasa? Saboda mummunan kudiri da yake cikin zukatansu. To dan haka malamai suka ce in aka ce al-fahara, abinda ake nihi an-nazafatu wan-nazahatu anil adha wal aqdar al-hissiyya al-aw wannan wal ma'nawiyya, kenan tsabta da nisanta kai game da duk wata kazanta da duk wani datti wanda yake al-hissi, wanda aka iya gani ko aka iya shaka ko kuma wanda yake a ma'anance. Da haka can da Ubangiji Ta'ala ya faɗa ga iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su ne matansa da ƴaƴansa da jikokinsa. Ubangiji Ta'ala ya ce, innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ku san da cewa Ubangiji Ta'ala na nihin ya tafiyar muku da duk wata kazanta da duk wani datti, ya ku iyalin gidan mu annabi. Sai yace wa yutahhirakum tathira, Ubangiji Ta'ala kadai yana nihin ya tsarkake ku tsarkakewa. Ma'ana duk wasu dabi'u da wasu halaye waɗanda suke miyagu Ubangiji Ta'ala ya tsarkake iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine anan mallam yace kitabu qahara, wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukuncen tsarki. Shi wannan tsarki kamar yadda malamai suka yi bayani martaba hudu ne. Akwai tsarki wanda yake na zahiri. Menene tsarki na zahiri? In kayi bawali ko kayi bayan gari, zaka je ka sanya ruwa ka wanke, ko kuma ka sanya dutse ka goge, ko abin da zai tsaya matsayin sa kamar takarda da sauransu. Idan najasa ta taba tufafinka ko jikinka ko inda zaka yi ibada, zaka ji kokarin yanda zaka tsarkake wannan najasa. Kenan wannan shine ake kiran shi kenan tsarki wanda yake na zahiri. Sannan akwai tsarki wanda yake na gabbai, tadhirul jawari, tsarkake gabbai. Ta yaya zamu tsarkake gabbanmu? Duk wasu abubuwa na daukan zunubi mu nisanta gabbanmu. Kamar misali, Allah ya haramta ma mumini ya saki kallansa game da kallan abinda ya saki idanunsa game da kallan abinda Allah ya haramta masa. Kaga anan idan kana so ka tsarkake idanka, yaya zaka yi? Shine sai ka rintse shi game da kallon abin da Allah ya haramta maka. Misali, cikinka, kana so ka tsarkake cikinka, sai ka yi kokari kar ka saka masa abin da Allah ya haramta maka, abin da Allah ya haramta maka. Kana buƙatar ka tsarkake kafarka, to anan sai ka kame ta game da zuwa wurin da Allah bai yarda a je ba. Kana buƙatar ka tsarkake hannunka, sai ka kame hannunka game da dafa abinda Ubangiji Subhanahu wataala ya haramta ka dafa. Kana buƙatar ka tsarkake kunnuwanka, sai ka toshe su game da jin abinda Allah ya haramta a yi. Kenan wannan shine ake kiran shi tadhirul jawari. Sannan na uku, wato shine tadhirul qalb, tsarkake zuciya game da ɗabi'u da halaye waɗanda suke miyagu. Duk wani hali da duk wata ɗabi'a wadda Allah baya so baya kauna, to sai mu yi ƙoƙarin mu tsarkake zukatanmu. Misali, girman kai, jiji da kai, riya, keta, hasada da sauransu, sai mu yi ƙoƙari mu tsarkake zukatanmu. Na ƙarshe, martaba ta hudu shine tsarkake zuciya gaba ɗayanta ga abin da ba Allah Subhanahu wata'ala, ma'ana ya zamanto ka cika zuciyarka da san Allah Subhanahu wa ta'ala da duk abin da yake so. Ma'ana baka waiwaye zuwa komai illa zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Ka dogara gare shi, ka sa shi gaba akan duk wani abu da kake nihin samu ko abin da kake jin tsoro a nan rayuwarka ta duniya ko a makomarka lahira. To wannan shine kamar yadda malamai suka ambata kenan maratibu bahara, wato martabobi waɗanda suke na tsarki. Amma martaba ta ƙarshe ita ce ƙololuwa kenan, yadda mumini zai tsarkake zuciyarsa ya zamanto ya cika ta da san Allah Subhanahu wa ta'ala. To shine sai malam yayi babi ya ce babul miyah, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen ruwa. An gane ku? Ma'ana da ruwan da ya dace a yi ibada da shi da wanda bai dace ba. Me yasa wato malam ya fara da wannan littafi wanda yake bayani game da hukunce-hukuncen tsarki? Bai fara ba da kitabus salah ko kuma kitabus siyam ko kuma kitabul haji ko kuma wato kitabus zakat da sauransu. Wato abinda yasa malam, ha, akwai hadari? Wato abinda ya sa malam ya fara da kitabu bahara, domin hadisan da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da bayani na ginshikan musulunci bayan kalimatu shahada, abinda ya biyo baya ginshiki na biyu ita ce sallah. Bayan sallah sannan zakka, sannan azumi, sannan hajji. Kamar yadda ɗaya daga cikin su hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa buniyar Islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadan a wata riwaya wa sawmi ramadan wa hajjil bait to dan haka kaga bayan kalimatu shahada sai maganar sallah ita ko sallah tsarki sharadi ne nata an gane ku sallah ba ta inganta dole sai da tsarki dan haka shi kuma sharadi yana gabatar abinda aka sharadanta kenan sai sharadi ya zo sannan al-mashrut zai zo daga baya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce hadisi ne na farko a cikin sunan tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada yana cewa miftahu salati kubur an gane ku sai yace wata harimu hatta kabir wata halilu hatta sali manzon Allah yace makullin mabudin sallah manzon Allah yace shine tsarki sannan sai yace haramar sallah ma'ana shiga sallah shine kabbara sannan fita daga sallah manzon Allah yace sallama kaga al'ada ko dan makulli na gabatar wato abinda aka kulli sai ka dan makulli shi yake zawa da farko sannan kafin abinda aka sanya masa dan makulli to dan haka anan kenan mallan ya fara da kitabul bahara domin kitabul bahara domin tsarki shine sharadi wanda yake na sallah in babu tsarki babu sallah to shine anan mallan sai ya zo mana da wato babul miyah wato baban da ke bayani game da wato hukunce-hukuncen ruwa lafazin almiya wato jami'i ne na mauh asali a larabci mauhun wannan wawun kin sai aka canza shi aka maida shi alif ake cewa ma'un ha'un kin sai aka canza ta aka ce aka maida ta hamza daga ce mauh daga ce ma wanne yafi sauki akan harshe ma saboda shi larabci harshe ne wanda yake ma'abucin fasaha duk kalimar da za ta zamanto akwai nauyi akan harshe to za a yi kokarin yanda za a mata kuskure ma a canza wani harafi domin wato ta saukaka akan harshe maimakon mauhun sai aka ce ma'un wawun kin sai aka canza shi sai ya koma alif ha'un kin sai aka canza ta koma hamza to dan haka anan jami'in sai yace almiya kaga almiya jami'i ne na mauhun tare da cewa ruwa dai jinsi ne to me yasa aka yi jami'in sa malamai suka ce saboda ruwa nau'ika ne akwai ruwan teku akwai ruwa wanda yake na ƙoramu akwai ruwa wanda yake na rijiya da sauransu dan haka shine malam anan sai yace babul miyah babi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen ruwa shine anan sai ya zo mana da hadisi na farko a baba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda shine Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi Allah ya kara masa yadda wanda game da sunan sa an samu sabani sai da aka samu kauli kusan 30 wasu malamai su ce sunan sa kaza wasu su ce sunan sa kaza amma malamai suka ce sunan da wato yafi zuciya tafi kwantawa hankali yafi kwantawa akan sa wato shine Abdurrahman an gane ko Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi ya danganta zuwa kabila ta Daws Allah ya masa rasuwa wato a shekara ta 59 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan yana dan shekara 78 an binne shi kuma a makabarta ta Baqiya wanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda shine jagaba ko mu ce lamba 1 ko mu ce lamba 1 a wajen yawaita riwayar hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana wanda yafi dukkan sahabbai yawan riwayar hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam Suyuti Allah ya ji kansa ya wake su su bakwai daga cikin sahabbai waɗanda suka fi kowa yawan riwaya ta hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A cikin bakwai kin Abu Huraira shine na farko, kamar yadda yake cewa wal muksiruna fi riwayati al-athar Abu Huraira tin yalihi ibn Umar wa Anas wal Bahr kal Khudri wa Jabir wa zawjatu an-nabi. Yace wal muksiruna fi riwayati al-athar, masu yawaita, masu yawa a wajen riwayar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace Abu Huraira, farko yace shine Abu Huraira, wake biyar shi yace yalihi ibn Umar, wanda ke biyo bayan shi na biyun sa shine Abdullahi dan Umar, na uku sai yace wa Anas da Anas ibn Malik, na hudu sai yace wal Bahr shine Abdullahi ibn Abbas, na biyar sai yace kal Khudri shine Abu Sa'id al Khudri, na shida sai yace wa Jabir shine Jabir ibn Abdullah ibn Haram, na bakwai sai yace wa zaujatu an-nabi ita ce Aisha Allah ya kara mata yadda. Waɗannan bakwai kin su ne suka fi kowa yawan riwaya ta hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine anan malam ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama fil bahr, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wato game da hukuncin ruwan teku. Shin lafazin fil bahr faɗa ce ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ko ba tashi bace ba? Ba faɗarsa bace ba, wannan faɗa ce ta mawallafin littafin shine Ibn Hajar, saboda yana kokarin takaita mana littafin, don haka hadisi yakan takaita shi. An gane ko ciyayi? An Abi Hurairata radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fil bahri, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa sai yace fil bahri game da hukuncin ruwan teku, sai yace huwa tahuru ma'u, manzon Allah ya faɗa cewa ruwan teku ruwa ne mai tsarki a karan kansa kuma mai tsarkakewa ne, sai yace alhillu maitatu, wato mushe kin teku manzon Allah yace halak ne. Lafazin alhillu abinda ake nihi halal, an gane ku? Kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya faɗa al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum, hillun bi ma'ana halal, shine yace alhillu maitatu, ma'ana mushe kin teku manzon Allah yace halak ne. Wannan hadisi yana da sababi, kamar yadda yana cikin Al-Muwatta ta Al-Imam Malik, haka nan Al-Mu'jam, Al-Mu'jamul Kabir na Al-Imam Tabarani. Wani mutum ne ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sunan wannan mutum shine Abdullahi, kabilarsa sune Banu Mudlish, an gane ku? Yana daga cikin Banu Mudlish. Wannan mutum sana'arsa shine tukin jirgi wanda yake na ruwa, mallahu safina ne ko kace nuti, idan aka ce nuti shine wanda yake matukin jirgin ruwa, galibi kullun yana kan teku. Shine yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa ya rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma fa in tawaddana bihi atishna afa na tawaddu bi ma'il bahr, yace ya rasulullahi lalle mu muna hawan teku, yace amma muna daukar ruwa dan kadan tare da mu, ruwan da muke dauka baya wadatar mu daga wannan gaba zuwa gabar da muke nihin zuwa, yace in har muka yi arwalla da ruwan, yace to kishi ruwa za ta kama mu kafin mu je inda zamu samu ruwan sha, domin ruwan teku baya shayuwa, ruwa ne wanda yake mai zartsi mai tsananin daci saboda manda. Kamar yadda yake wa huwal ladhi, yake cewa wa huwal ladhi marajal bahra hadha azbun furatun wa hadha minhu ujaj, to ruwan teku ruwa ne wanda yake ujaji ya kai matuka a wajen daci domin ruwa ne wanda yake da manda baya shayuwa shine yace ya rasulullahi fa in tawaba ana bihi in har muka yi arwalla da ruwan da muke dauke da shi yace aisha na kishi ruwa za ta cin mana kafin mu je inda zamu samu ruwan sha sai yace a fa na tawaba bi ma'il bahr yace ya rasulullahi yanzu ma yi arwalla da ruwan teku maza Allah sai yace masa huwa dahuru ma'u yace ruwan teku maza Allah yace tsarkakekke ne mai tsarki ne kuma mai tsarkakewa ne idan aka ce al-tahur shine al-ma'u tahiru al-mutahhir ruwa mai tsarki a karan kansa kuma mai tsarkakewa an gane ku dan haka kenan al-tahur malamai suka ce ismul lilma'i alladhi yutatahharu bihi suna ne na ruwan da ake tsarki da shi kamar yadda in ka dauki lafazin alwadu ruwan da ake arwalla da shi shine alwadu in kama wawu nikin fatha kace alwadu kamar yadda in kace as-sahur abincin da ake ci na sahur kamar yadda in kace alwajur abinda ake dura ma marar lafiya abinci ko abin sha in kace alwujur gugutu kenan shine dura ma marar lafiya abinci amma in ka ce alwajur abinda ake dura ma marar lafiya abinci idan ka ce as-sahur abincin da ake ci na sahur in ka ce as-suhur yin sahur idan ka ce alwudu ruwan da ake arwalla in ka ce alwudu arwallan ita karan kanta idan ka ce at-tuhur tsarki idan ka ce at-tahur ruwan da ake tsarki da shi kenan shine yace huwa tahuru ma'u maza Allah yace ruwan teku wato mai tsarki ne mai tsarkakewa ne sai yace alhillu maitatu mushansa wato tsarkakekke ne malamai suka ce shi wannan sahabi yayi wannan tambaya domin kasancewar abin ya daure masa kai shin ruwan teku yana inganta ayi tsarki da shi ko kuma baya inganta ayi tsarki da shi domin akwai wasu hadisai waɗanda ba su inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku wanda kamar yadda bayani zai zo nan gaba wanda suna bayani ne game da abin da ya shahi ruwan teku to dan haka anan manzon Allah sai ya tabbatar masa cewa ruwan teku ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa sai ya ce kuma alhillu maitatuhu mushansa manzon Allah ya ce halak ne mi ake nihi da musai in aka ce musai maita wato shine ma mata min gairi zakatin shar'i duk abin da ya mutu ba tare da yanka na shari'a dabbar da ta halatta a ce in ta mutu ba tare da yanka na shari'a ita ce ake kira da maita to dan haka wannan nassi ne a bayyane wanda shine wanda ya kebance gamewar waccan aya da Ubangiji ta'ala ya ce hurrimat alaikumul maita kusan da cewa an haramta muku mushi kaga lafazi ne wanda yake am Ubangiji ta'ala ya ce an haramta muku mushi wannan hadisi sai ya ware mana daga cikin mushin da aka halatta mana shine mushi wanda yake da teku me ake nihi mushi na teku duk dabba wanda ba ta rayuwa sai a cikin ruwa to wannan ko a mace ka same ta to wannan ya halatta kace dabbar da ba ta rayuwa sai a cikin ruwa to wannan in ka same ta a mace wannan ya halatta kace kaga ba ana nihi ba anan mushe na teku ka kamo rago sai ka dirme yashi cikin ruwa in ya mutu sai ka ce ai manzo Allah ya ce alhillu maitatuhu to anan abinda ake nihi maitatul bahr dabbar da ba ta rayuwa sai a cikin ruwa to wannan in ka samu mushanta to wannan halaka ne kace kamar kifi kamar da sauransu tare da cewa al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansu su sun tafi akan cewa dukkan dabba ta ruwa ba maganar a toge wata daga ciki ko da karar ruwa ne ko aladar ruwa ne ka samu to wannan ya halatta kace ba za a toge komai daga ciki tare da cewa al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa dukkan mushi na ruwa halak ne, sai yace amma banda kwado, banda maciji, banda kada. Me yasa ya toge waɗannan abubuwa uku? Yace kwado da maciji domin suna daga cikin al-mustaqbasat, waɗanda suke miyagu, waɗanda suke munana, khabaris kenan, waɗanda suke munana. Da kwado wato da maciji, tare da cewa bayanin ya gabata duk abin da shari'a ta yi umarnin a kashe shi, to wannan baya halatta a ci. Maciji ko yana daga cikin abin da shari'a ta yi umarni a kashe saboda cutarwarsa, wanda ko kana ɗauke da harami kaga maciji ko kunama za ka iya kashewa. Al-Imam Muhammad ya ce shi kuma kada, abin da ya sa na toge shi domin yana da wato hira, domin yakan faɗa abu ya yi farauta. Shi kuma dukkan dabba wadda take zunabin, wadda take da hira, wannan haƙura masu tsini, wanda take fada abu ta yi warauta, kamar zaki, kamar damusa da sauransu, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta su. To dan haka Imam Ahmad shi a cikin namun teku, a cikin mushen teku, waɗannan su kadai ne ya toge a cikin namun ruwa, kenan maciji da kwado da kada. Tare da cewa shi al-Imamu Abu Hanifa Allah ya ji kansa, shi ya toge karar ruwa da adadin ruwa da irin macizai waɗanda suke na ruwa, shi ya toge su, ya ce waɗannan ya ce ba sa halatta a ci. To amma tare da cewa al-Imamu Malik da al-Imamu Shafi'i dukkan dabba ta ruwa ko ma wace ce, in dai ka samu ya halatta ka ci, saboda manzon Allah ya ce al-hilu maitatu, kuma Allah ya faɗa uhilla lakum saydul bahri wa ta'am, ubangiji ta'ala yace an halitta muku kwarauta ta teku, sai yace wa ta'amuhu da abincin sa. Abdullahi dan Abbas yace ta'amuhu ai ma ma tafi, duk abin da ya muta cikin teku kenan na dabbobi waɗanda suke na ruwa. Sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa uhillat lana maitatani wa daman, manzo Allah yace an halitta mana wato mushe biyu da jina ne guda biyu. Mushe biyu shine al-jarad wal hut, wato shine fara wato da kifi. Dan haka wannan hadisi suka ce shi ma yana nuna dukkan wata dabba wadda take ta ruwa ko a mace ka same ta halaka ne kace. A takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya tabbata mana cewa wato ruwan teku ruwa ne wanda yake tsarkakekke, dan haka ya halatta mutum ya dauke hadasi wanda yake karami ko hadasi babba. Idan aka ce hadasi karami shine abin da ya shahi bawali da bayan gari da najasa da take taba tufafin mutum, hadasi wanda yake babba shine kamar wanka wanda yake na ibada, wankan janaba ko wankan yankewar jinin al'ada ko kuma jinin biki da sauransu. To dan haka kasancewar ruwan teku ruwa ne wanda yake mai manda, baya hanawa a yi zarki da shi, domin manzon Allah ya faɗa ya ce huwa tahuru ma'u, ruwan teku ruwa ne wanda yake tsarkakekke kuma mai tsarkakewa. Wannan kuma yana nuna mana kasancewar wato ruwan teku canzawar launinsa ko ɗanɗanansa, wannan baya hanawa a yi tsarki da shi, kenan canzawar launinsa a tsawon zama ko kuma canzawar ɗanɗanansa, wannan kenan bai tuɓe masa tsarki ba, kenan yana nan akan yanda yake ruwa ne wanda yake tsarkakekke. Dan haka ka'ida daga cikin al-qawa'idul usuliyya, wanda malamai suka tabbatar al-qawa'idul fiqhiyya, wato shine suke cewa ala aslu fil ma'i tahara, asali game da ruwa wato shine tsarki. Kowane ruwa da ka sani tsarkakekke ne, an gane ko? Sai an samu kenan abin da yazo ya tube masa tsarki. To dan haka kenan asali, idan muka koma ruwa, duk inda yake tsarkakekke ne, kenan sai abin da ya canza masa ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Shine wato Abdurrahman As-Sa'di, Allah ya ji kansa, yake faɗa a cikin manzumarsa ta Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, yake cewa wal aslu fi miyahi na fahara wal ardi was-siyabi wal hijara, chai al aslu wal aslu fi miyahi na fahara, yace asali game da ruwa ya mu, ma'ana duk wani ruwa shine tsarki. Da haka nan manzon Allah ya ce masa huwa tahuru ma'u, ruwan teku tsarkakekke ne mai tsarkakewa. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa wato wannan hadisi yana nuna mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da k kai matuka a wajen kyawu a wajen bada fatawa. Kaga anan tambaya yi abinda bai tambaya ba ma aka hada masa da shi. Me yasa? Saboda duk mutumin da hukuncin ruwan teku ya kuya gare shi, to akwai kyautata zaton cewa hukuncin naman ruwa wanda yake matacci zai iya koyuwa gare shi. Tunda anan shi tambaya yi game da ruwan teku, shin ana iya yin arwalla da shi? Manzon Allah ya ce masa, eh, ruwan teku tsarkakekke ne, mai tsarkakewa ne. Sai ma ya ƙara masa bayani game da abin da bai tambaya ba, ya ce alhillu mai tatu. Manzon Allah ya ce mushekin teku shi ma tsarkakekke ne, halaka ne. Don haka Ibnul Arabi, Allah ya ji kansa, ya ce yana daga kyawun fatawa idan mai tambaya ya tambayi malami duk abin da kake tsammanin cewa zai rikita ga shi wanda ya maka wannan tambaya, to yana daga cikar fa'ida ka ƙara masa amsa akan abin da ma bai tambaya ba. Don haka Shekul Islam Ibn Taymiya, Allah ya ji kansa, ya shahara akan wannan fanni. Tambaya ɗaya za a masa, amma in ya fara bayani a tambaya ɗaya sai ya yi littafi guda. Duk wani abu wanda ya yi kama da wannan matsala sai ya yi ƙoƙarin ya zo da shi. Sai aka samu wasu masu ƙarancin tsinkaye suke aibanta shi akan wannan cewa wai abin da aka masa tambaya daban, kuma abubuwan da yake zauwa da su daban. Sun jahilci cewa wannan salo ne wanda yake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda asali game da wannan salo kuma karantarwa ce ta Alƙur'ani. Yanzu misali, ka koma cikin suratul baqara, muminai tambaya suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da gwalgwadon menene ya dace su dauka su ciyar daga cikin dukiyarsu. Ubangiji ta'ala ya ce yas'aluna kama za yunfiqu, tambaya suke maka game da abin da za su ciyar daga cikin dukiyarsu. Ubangiji ta'ala sai ya ce kul ma anfaqtum min khairin, ce da su ma anfaqtum min khairin, duk abin da kuke nihin ciyarwa na dukiya. Ubangiji ta'ala sai ya ce fadil walidayni, farko wanda ya cancanta ku bashi uwa da uba, wal aqrabina, sannan da dangi na kusa, wal yatama da marayu, wal masakini da miskinai, sai ya ce wa ibn sabili da babu dan wucewa, sai ya ce wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Kaga tambaya suka yi gwalgwadon abin da za su ciyar, amma Ubangiji ta'ala abin da ba su yi tambaya ba ma game da shi, sai ya ba su amsar abin da za su ciyar, kuma da wane ne ya dace su ciyar. Yas'alunaka maza yunfiquna, game da abin da za su ciyar, Ubangiji ta'ala sai ya bayyana abin da za a ciyar shi ne dukiya, sai ya bayyana kuma cewa ga waɗanda za a ciyar. Sannan kuma in ka koma a cikin suratul ma'ida, Ubangiji ta'ala yana faɗa yas'alunaka maza uhilla lahum, sai ya ce qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibi tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru ismallahi 'alayhi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Tambaya suka yi maza uhilla lahum, wai game da abin da aka halitta musu. Ubangiji ta'ala sai ya ce qul uhilla lakum at-tayyibat, kusan da cewa an halitta muku dukkan wasu abubuwa waɗanda suke dada da zarkakanku. Sai Allah ya ci gaba da bayani wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibin, sai yace to allimuna hunna mimma allamakumullah fakulu mimma amsakna alaikum wazkur ismallahi. Kaga wannan du'a abu ne wanda ba su yi tambaya ba, amma dan cikar fa'ida Ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da bayani akan. To dan haka anan shi tambaya yayi kawai game da ruwan teku, shin wai suna iya arwalla da shi? Manzon Allah ya bashi amsar kuma ya dada masa. Manzon Allah ya ce alhillu mai tatu, saboda kullun yana tafiya a cikin teku kenan, za a iya jarraba shi da haka, wani lokaci zai buƙaci abinci ga mushen teku. To ya jahilci hukuncinsa, sai don haka kafin abin ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da shi cewa mushekin teku halaka ne. To don haka wannan yana daga cikin kyawun fatawa kenan, abinda ma ba a tambaya ba, to don cikar fa'ida kana iya ba shi wanda ya tambayar amsa ka ƙara masa. to duk da cewa farko ne insha Allah dan da ya kamata a dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.